sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na sashen tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah Sargayi Hassan Nasrallah da Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya Sanusi Maɗace da magaran a jamhuriyar Dusan. To idan malam Sanusi Maɗace da magaran jamhuriyar Dusan na saurari, ga kashi na ɗaya na amsar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce.
Wato Hassan Nasrallah mutumin Lebanon ne, jagoran Hezbollah kenan, wanda ta haife shi a ranar 31 watan Agusta 1960. Ya yi karatu a cikin ƙasar Lebanon, daga bisani ya shiga ƙasar Iraki, inda ya yi karatu shi ma a 1978-79, amma fa an kore su da sauran yaran wannan lokacin da suka fito daga Lebanon. Saddam Hussein bai bar su ba, ya gane suna da aƙidar Shi'a kuma sun shigo ƙasarsa suna karatu, haka ya kore su.
Haka ne, to duka wani hanya ya bi ya kore su a wannan makaranta? Misali,
ya kama babban malamin da yake karantar da su, daga bisani ma ya kashe wannan malamin. To shi Hassan Nasrallah ya dawo kasarsa a wannan lokacin da aka kore su, ya ci gaba da karatunsa, daga bisani kuma ya tafi kasar Iran, inda can yaje karatu sosai a ƙarƙashin malaman Shi'a da dama, ya samu ilimin da yake bukata. Ya dawo kasarsa, daga baya ya samu malaminsa wato Abbas al-Musawi, wanda suka kirkiro wannan ƙungiya mai suna Hezbollah. Hezbollah wato jam'iyyar Allah kenan, wato faci na Allah, ma'anarsa da Hausa.
Dukka kowace ƙungiya idan aka kirkire ta tana da abin da take bukata. Misali, ita wannan ƙungiya na Hezbollah me take bukata ita ta ga ta cimma
abin da take bukata, kuma ya za su yi su samar ma kasansu wato ta zanna da kanta, wato ita Lebanon su daina samun irin shige-shigen irin su Amerika da sauran kasashen Turai wanda suke damun su a cikin kasansu. Wannan shi ne babbabin da suke bukata, wato samarwa kasansu independent. Na biyu, abinda yake faruwa a Middle East ba sa bukata, wato irin jagorancin abinda Isra'ila take wa kasar Palestine da sauran kasashen musulmai shi ma ba sa so. A cikin abubuwa da suke bukata, suna neman su kawo karshen kasar ita Isra'ila da kanta. To wannan abun ya sa duniya da dama ba su yarda da wannan kungiyar mai suna Hezbollah da sunan ita jam'iyyar bane.
To yanzu dukkan misali, kamar wace kasa da wace kasa ce a duniya wata bata yarda da wannan kungiyar ba, kuma wace kasa ce da wace kasa ce suka lamunta da wannan kungiya a duniya? Misali,
kasashe irin su America da England da sauransu da sun dauka wannan ba jam'iyya bane, ita dai terrorist group ne, ba su taba yarda da ita wato kungiyar jam'iyya bane. Amma wasu kasashe a duniya irin su wato Germany, USSR da sauransu sun yarda da cewa ita jam'iyya ne. Akwai kasashe da dama da suka yarda da su, wanda suke da irin gida su, wato irin su Fidel Castro na Cuba su ma sun yarda da su.
To yanzu da misali a kasar Lebanon, inda wannan ungiya take, ya karbo ta ita kuma tunda suna ikirarin cewa suna neman tsayawa da kafansu, ya sa suka kirkiri wannan ungiya su ƴan Hezbollah din kenan. To yaya a tafiyar siyasa a jam'iyyance wani irin karbuwa ta samu? Ta taɓa kafa shugabanci ne? Misali,
a tafiyar jam'iyya sun samu magoyan baya da dama a cikin ƙasar Lebanon, har ma sun shiga zaɓe, sun ci 'yan majalisa wanda suka je suna cikin masu yin dokoki a cikin ƙasarsu. To amma fa akwai matsala, suna da kuma amurin wato sojojinsu wanda suke taya su abbaga abin da suke bukata, da fadace-fadacen da take yi a cikin wato Lebanon da sauran kasashe irin su Isra'ila da Syria. Isra'ila dai ita ne kan gaba wurin fada da Hezbollah a duniya, kowa ya sani. To ita Hezbollah ta yi fada na farko shi al-Musawi da Allah ya masa rasuwa, wato babban jagoran wanda ya kafa wannan ungiyan Abbas al-Musawi a 1992. Sai shi Hassan Nasrallah, wanda yake neman tarihi yanzu, ya zama shi ne jagoran wannan tafiyar na Hezbollah a 1992. Da ya zama jagoran wannan tafiyar a 1992, to nan fa Hezbollah ta yi suna a duniya sosai, domin kuwa ta ci gaba da sa Isra'ila a gaba da kuma kasashen Turai wanda su ba su yarda da su ba. Daga ƙarshe dai Isra'ila tana cikin ƙasar Lebanon, wanda ake cewa sauran Lebanon take occupying da ƙarfi, take ta dauki wannan wuri da ƙarfi, amma jagoran Hezbollah wato Hassan Nasrallah yayi fada da Isra'ila har ya kakkashe sojojin su da dama, ya sa su kuma sun gudu sun bar wannan wurin. Amma cikin wannan gugurmayar shi ma Hassan Nasrallah yayi asaran dansa na fari wato mai suna Muhammad Hadi Hassan, aka kashe shi wani yunkuri da Isra'ila ta kai na sojojin sama, aka kashe wannan yaro 1997, yana da shekara 18. Bayan kashe shi da aka yi, sojojin Isra'ila suka daga gawansa suka nuna wa duniya, suna tambayar ko Hassan Nasrallah yana bukatar a dawo masa da gawan yaronsa, yake baya bukata su rike gawan. Da akwai yaren ya Hezbollah da dama sun fi 100,000 suna neman su samu abinda yaronsa ya samu, wato ya mutu jihadi. A hakan ya kara wa shi Nasir Hassan Nasrallah karbuwa a cikin kasar Lebanon da sauran kasashen da suka yarda da abinda suke yi a kasar Lebanon.
To doctor, baya ga wannan karkan kasa da ya faru tsakanin su waɗannan mutane, shin shi Hassan Nasrallah ya tsagaita da wannan yaki nashi ne koko ya ci gaba da shi?
Ya ci gaba da gugurmaya faɗa da Isra'ila da sauran kasashe da ba sa goyon bayan Hezbollah, wato Iraq tana daga cikinsu, ya kuma shiga wannan makwabcinsu Siriya, ya taya shugaban kasar Siriya fada da wanda suke ta da kayar baya a cikin kasarsa. Wannan ma ya kara masa samun suna a duniya, ya taimaki Bashar al-Assad wurin fada da wanda suke ta da kayar baya a cikin kasarsa, kuma ya sun samu galaba a kansu. Bayan haka a cikin kasarsa dai a ƙarshe a 2000, shi Hassan Nasrallah Allah ya bashi galaba a kan sojojin Isra'ila, har suka gudu suka bar ita sauran Lebanon.
Haka ne. To doctor, wannan fada da ya yi da kasar Isra'ila, akwai ta goma shi da ya samu a kasashen duniya na gurin ɗaukaka haka da sauransu, ko dai har yanzu dai bai wani samu ɗaukaka ba?
Wannan fadan da ya yi da Isra'ila ya ƙara masa suna a duniya. Daga ƙarshe dai 2004, wato ita Isra'ila da kanta ta nemi a yi sulhu da Hassan Nasrallah, inda ya suka fitar da sojoji da dama da suka kama da kuma gawa da dama da suka rike, har ma da gawan wannan yaro na Muhammad Hadi Hassan, wato dan Hassan Nasrallah shi ma da gawansa a ciki, suna neman a yi musaya da sojojin Isra'ila wanda Hezbollah ta kama. To nan lallai an karɓa wayannan gawan, kuma aka saki sojojin ita Isra'ila, aka ita ma Isra'ila ta saki wasu sojoji da suke da rai. Wannan musayarwa da suka yi tare da ita Hezbollah da Isra'ila shi ma ya ƙara wa ita shi Hassan Nasrallah suna a duniya gaba ɗaya, domin ya kai Isra'ila bongo, inda da kanta ta nemi sulhu da ita wato Hezbollah.
Wannan gugurmaya da shi Hassan Nasrallah wanda ke zama jagora na wannan jam'iyya ko kungiya ta Hezbollah, yaya al'amarin ko ya kasance, ya zo ya dakatar baya ga wannan sulhu da aka yi da mara musaya gawawaki da sako sojoji masu rai tsakanin su da Isra'ila, ko dai kuma lamarin ka?
Shi Hassan Nasrallah ya ci gaba da gugurmaya nan har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan shekara 27 ga watan Septemba 2024, wannan shekaran wato wata biyu da suka wuce kenan, ko kusan wata biyu da suka wuce. Allah ya masa rasuwa a wani musayar wuta da ita Isra'ila ta kai cikin kasar Beirut a hedkwata na ita Hezbollah din, sannan aka kashe shi. Bayan an kashe shi, daga bisani aka gane gawarsa a ƙasa, amma ba wani rauni a gawansa, ya nuna cewa watakila ya shaƙe ne a ciki. An gane gawarsa daga bisani aka binne shi.
Allah sarki. To yaya ita kenan kungiyar Hezbollah ta tsaya kenan, ko ko ce jami'ar Hezbollah ta tsaya kenan da gudanar da aikace-aikacen ta, ko dai an samu wani ci gaba baya ga rasuwar shi Hassan Nasrallah?
Mai gurbinsa mai suna Na'im Qasim shi ya karɓi ragamar tafiyar wannan Hezbollah a ƙasar Lebanon.
To doctor, shi Hassan Nasrallah ba mu samu takaitaccen tarihinsa ba bangare da iyali da kuma misali ko yaya haka?
Shi Hassan Nasrallah ya yi aure, yana da yara guda 5. Daga cikin yaransa guda 5, 4 maza ne da kuma mace guda 1. Cikin guda 5 ɗin nan yanzu guda hudu suke da rai dai Allah ya masa rasuwa muka yi bayani a can baya tun 1997 sa'annan ka gani wannan shine takaitaccen tarihin shi Hassan Nasrallah
to dukka yaya batun gwagwarmayar wannan kungiya kuka jabiyanta ita Hizbullah ta ci gaba da wannan gwagwarmaya nata wanda daman sun kirkire ta ne da wannan manufa nasu na dakushe ita kasar Isra'ila da kuma ita kasar Lebanon da tsaya kan kafanta tunda shi jagoranta Allah masa rasuwa misali
ita kungiyar Hizbullah wanda aka kafa domin kare muradun Shi'a da kuma muradun ita kasar Lebanon da kuma durkusa kasar Isra'ila gwagwarmaya aka ci gaba kuma ba tsaya ba domin da mutuwansa da sake mar wanda zai dauki nauyin tafiyar ya faru ne duka cikin sa'o'i kadan aka kira shi mai suna Qasim Na'im wanda ya yanzu yake jagorantar wannan tafiya to shi Hassan Nasrallah dan Shi'a ne babansa dan Shi'a ne haka kuma ya girma cikin Shi'a har ya mutu cikin Shi'a Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai ya iya magana ya iya hada magana kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa wannan maya daga cikin abin da ya taya shi samun karbuwa a duniya kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba domin kasarsa ne domin kuma addini yake yi wannan ma ya kara masa samun karbuwa a cikin duniya haka kuma wurin tafiyar wannan Hizbullah ya gina ta ne da idar su zama masu zaman kansu da kuma kasarsu ba za su yadda waɗansu mutane su zo daga waje suna jagorancin kasarsu kuma suna ingiza waɗansu suna fada a cikin kasarsu ba
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tsohon shugaban kungiyar Hizbullah marigayi Hassan Nasrallah da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Mahdi Abba malami a jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da kuma engineer mu ni Ibrahim Salamu Sigarba ke muku fata alheri wa